أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة ترى دوتا sha'ab zulqa'ada shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da sha 17 da watan 5 shekara ta 1424 miladiyya zamu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 157 muna cikin salatul kitabul kusuf bayanin sallar kisufewar wata da rana kitabe na nawa ne zamu tashi na goma ne ko babu salatin nisa'i ma ar-rijali fil kusuf al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu salatin nisa'i ma ar-rijali fil kusuf baban dake bayanin sallan mata tare da maza a cikin kishifewa hadisi na 1053 al-imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an hisham ibn urwa an imra'atihi fatimata bintul munzir daga matashi ya rawato daga matashi fatima diyar al-munzir wannan yana daga cikin ruwayatu zawji an zawjatihi daga cikin abun gakin nau'in musdalah al-hadis ana asma ibint abi bakr radiyallahu anhuma annaha qalat daga asma wa allah radiya take cewa ataitu aisha nazo wa aisha radiyallahu anha allah radiya ita zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafat ash-shamsu matar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da rana ta kishife fa idan nasu qiyamun yusalluna sai ga mutane suna tsaye suna sallah wa idza hiya qa'imatun tusalli sai ga ita ma tana tsaye tana sallah fa qultu yana ce malin nasu me ya samu mutane fa asharat bi yadiha ila sama sai ta yi nuni da hannunta zuwa ga sama qala subhanallah tace abun mamaki fa qultu sai ce aya ce aka sabko fa asharat ayna am he ta yi nuni eh haka ne saboda mun gani cewa aya ce Allah yake tsoratar da bayan shi kusufi na rana da wata shi take ne qala sai take cewa fa kumta ta sa da jallani al-gashu sai nayi tsaye har sai da su mata lullubo mini faja'altu asubbu fawqa ra'si lama faja'altu asubbu lama fawqa ra'si sai na fara ina zuba ruwa a saman kaina falamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hamidallahi wa asna alai yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah kenan sai ya gode ma Allah yayyabe shi summa qala sannan sai ya ce ma min shay'in kuntu lam arahu illa qad ra'aytuhu fi maqami haza hatta al-jannata wan nar yace babu wani abin da ban taba ganin shi ba sai da na ganshi a wannan tsayuwar tawa hawuta da aljanna wa laqad uhi ilayya annakum tuftanuna fi al-quburi haqiqa an yi min wahayi cewa ku ana fitina ku a cikin kabari ku musulmai aw qariban min fitnati ad-dajjal ko kuma kusa da fitina ta dujjal la adri ayyatuhuma qalat asma'u ban sani ba asma'u wace ta fada ni na mance ma'ana fi misli ko kuma aw qariban ta fada min fitnati ad-dajjal yace yu'ta ahadukum fa yuqalu lahu za a zo ma dayan ku sai a ce mishi a kabarin shi ma ilmuka bi hadha ar-rajul me ya masani ka gami da wannan mutum ana nihin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a nuna mishi shi fa amma al-mu'minu aw al-muqin amma mu'mini ko mai imani yace la adri ay zalika qalat asma'u ban sani ba wannan asma'u tace kamar yadda tace mislu ko qaribu nan ma akwai shakku to nan ma ban sani ba akan kalmar wacce ya faɗa al-mu'minu aw al-muqin duk da ma'ana daya ce mu'mini da yake ne fa yaqulu sai yace muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi muhammad ne ai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ja'ana bil bayyinati wal huda shine yazo mana da bayyanannun hujjoji da shari'a fa ajabna muka amsa wa amanna tabana muka yi imani kuma muka yi biyayya fa yuqalu lahu sai a ce mishi nam salihan kai barci kana matsayin lahiya law faqad alimna in kunta la mu'mina mun sani wallahi kai mu'mini ne da mu wa ammal munafiqu amma munafiqi awul murtabu ko kuma wanda yake mai abin nan mai shakku shi ma la adri ayyatuhuma qalat asma'u ban sani ba wannan asma'u tace fa yaqulu sai yake cewa la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an fa qultuhu ban sani ba naji mutane suna faɗin wani abu kuma ni ma na faɗa munafiki abinda zai faɗa kenan wanda ba ta hudda shi ba anan ma wayo ne yake so yi a cikin kabarin yace abinda mutane suka faɗi ni ma shi na faɗa kenan taqalidi ha a kabari yake tunanin ya hudda shi alhali ko ba ya hudda shi ba mun muni kahurun ma da ya bayyana cewa kyararra bai sani kawo bai sani ba shi yahiye mushi wannan hadisin al-Imam al-Hafiz Ibn al-Mulakin rahimahullahu ta'ala yake cewa wa fihi min al-fiqh hudurun nisa'i salatin khusuf ma al-jama'a fil masajid a cikin hadisin nan abinda zan mu doka na ilimi mata ashe suna halartar abin nan sallar khusufi tare da maza a masallatai gashi macen wannan yadda take fada ga hirar da suka yi Malik yayi rangwame da shi da malaman Kufa sahi mata daga cikin sahi suna iya halarta amma yace makaruhi ne ga budurwa kamar yadda yake cikin abin nan al-mudawwanatul kubra Shafi'i yake cewa la akrahu liman la hayata laha bari'atan minan nisa wa la li sabiya shuhudi salatil kusuf ma al-imami yake cewa ban niki ga wadda ta kasance ba ta da sufa mai kyau ko kuma wadda ba kayatatta bace cikin mata da ita da yara kanana su halarci sallar jami'i bal ahabbu lahinna bar ina so ma su halarta yace wajibu li zati laha ya wajaba ga ma'abu mai sufa da kyau anta salliha anta salliha fi baitiha ta sallace ta a cikin abin nan ginta a cikin gidanta kada ta halarci jami'i wannan duka ya a cikin al'ummu haka ya kawo mujallal din shi na harko yana nuni al-Imam Shafi'i zuwa ga bambancewa saboda gudun fitina Ishaqa yayi gani shi kan cewa Ishaqa bin Rahuya an yi farjina shababan kunna aw ajaiz shi a ganin shi mata suna iya huta duddai ne matasa ne ko kuma tsahi walau kunna huyadan koda suna cikin haila wa ya tazanna huyadul masjid sai dai masu haila su nisanci masallaci su zo kusa da shi wa fihi a ciki istima'ul musalli ila man yakhruju yakhbiruhu bihi min man laysa fi salatin wanda yake masallaci ya nemi sauraro daga wanda yana wajen sallah ya bashi labari wa fihi jawazu istirkan tana cikin wanda suke cikin sallah ne ta tambaya take ce aya tamata nuni da kanta eh wa fihi a cikin shi jawazu akwai halaccin ishara da hannu a cikin sallah ko da kan mutum an tambaye shi a cikin sallah cikin shi kuma akwai cewa salatul kusuf tsayuwarta mai tsawo ce dan tana cewa sai da su mata kusa lullubata kuma hujja ce ta al-Imam Shafi'i da al-Imam Malik da Abu Hanifa cewa mutum zai in ya ga dama kuma yana iya takaita ta kamar sauran sallar nafilfil yadda ya ga dama a gaba da take cewa faja'altu asubul ma'a fawqal ma'a asubu fawqa ra'sil ma'a ina zuba ruwa a kaina dalili ne akan halaccin aiki dan kadan cikin sallah kuma an yufakkir al-musalli mai sallah yana iya tunani da wannan kallo zuwa ga al-qibla shi halaka ne ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam mun san ai cewa sallah an ce masallaci ya rika kallon inda goshin shi yake nan zai aza amma wani lokaci ya kalli gaba saboda wani abu babu lahi tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa gaban nan na ga wuta da aljanna ga yadda ya nuna cewa ya kalli gaban shi da yake cewa an aiko amuna cewa kuna yin fa ana fitina ku a cikin kabari a cikin shi kuma akwai cewa fitina kabari gaskiya ce wannan shine mazhabin ahlus sunna aqida sahihiya a cikin shi akwai cewa wanda ya shaku wajen gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya shaku cikin risalar shi kafuri ne yace baka ganin munafiki cewa ai ban sani ba bai yadda tabbas shaku ya shige shi akan manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai kore ma kan shi gaskatawa bai ce bai yarda ba yace sun maza da shi bai san ba cewa shakkun ma a cikin sha'anin manzanci kafurci ne shi yasa yake tunanin cewa in yace bai sani ba yana shakku shi yake ta hudda shi yace bai san ba kore gaskatawa ba daga wannan kinshi sami'tu nas yace cewa naji mutane suna fada kuma ni ma sai na fada sai ba da labarin cewa shi abin da ya ji a harshen mutane suna fada kawai haka ya tahi akai shi ya kudurce kaga wanda wannan ƴan uwa yake nuna mana a babin aqida kaka tsaya kai taqalidi kai karatu kawai kaka tsaya a babin aqida babin tauhidi kai taqalidin cewa kawai na juwa ne yana cewa tauhidi bai karbar wannan wa haza hu haqiqatul raib wannan shine haqiqanin shakku mutun ya fada da halshen shi malama ta yi sihatul qalb abinda zuciye shi bar tara tabbas wa fihi kuma cikin hadisin da ya cewa akwai tamamul iman wal ilmi cikar imani da ilimi suna kasancewa ne da sanin Allah madaukin sarki da manzannin shi da sanin dalilan hakakin yace baka gani annabi alayhi salatu wasalam ya kore imani gami da wanda aka tambaye shi gami da annabin shi yace ban sani ba kaga ai wanda ban sani ba a cikin nan mu hukunci na duniya bayyana lahi amma tauhidi kan aqida din shi aka tambaye shi a kabari yace ban sani ba ban sanin ba ta yi amfani an yarda da ita a wannan baban ban sani ba ta amfani yace ya ji mutane suna fada wa fihi a cikin shi zammut taqalid akwai zargin mugun taqalidi irin wannan wa annal muqallid la yastahiqu ismul ilmi tamu alal haqiqa muqallidi bai cancanci ba sunan ilimi na haqiqa tabbas duka abinda muke yi ana cewa malam wani malam kaza mujamala ce babu wanda yake bai kai matsayin mujtahidi ba a hakikani wajen malaman usulul fiqh ba malami bane muqallidi ne muqallidi ko a wajen sa hakikanin magana ba malami bane fa in qulta idan kace kaifa qulta tamamul iman wal ilhum ma'rifa billahi wa rusulihi wa ma'rifati dilala ala zalik ya yana zai kasance cika ilimi da sani shine sanin Allah da manzannin shi kuma da sanin dalili akan haka kuma an rawaito daga wasu daga cikin salaf suna cewa alaikum bi dinil azara ina horon ku dai da addinin yan mata wal azara la ilma lahunna su kuma basu da ilimi a wata ruwaya ta ku rike addini na sahi wanda ba san komai ba kawai gaya musu suka yarda to kaga mutum wanda ya kasance ba karatu yake ba ya dauki maganganun bai azar su a inda ake bukata su malam zai ba mu amsa akan wannan yace mun sani ko cewa basu da ilimi basu da dalili akan wannan wa inna ma almuhu amalu ilmuhun taqalid ilmun su shine kawai taqalidi sahi na kawai taqalidi ne an ce musu abin da ya shahi tauhidi wani lokacin ma taqalidi akan abin da ba shi ba wa anta qarzamtu fa alhali kuma gashi an zargi taqalidi hamsa nan sai mu ce wannan kalma ta zo ne a hadisin ubaydullah ibn adi ibn al-khiyar lokacin da yayi magana da khalin shi usman ibn affan cikin sha'anin al-walid ibn uqba yace mishi mutane sun yawaita akan sha'anin walidu yace alayka an tuqima al-hadd ka tsaida haddi mana akan shi sai yace ya kai dan uwana ka ta qariski annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ban gamu da shi ba yace walakin qad khallasa ila ilmihi qad khallasa ila al-azra'i fi satriha yace sai dai hakika ilmi ya kai mishi ya watsa cikin shi kamar da ya kai ma ƴan mata a cikin gidajen su ya ambaci hadisin kamar da dai nan gaba cikin bukhari cikin fada'ilus sahaba cikin hijratul habasha zan mu ganshi a hadisi na 3872 in muna cikin masu rai ma'anar da yake cewa dinul azara addini na ƴan mata huwa annahu sallallahu balaga arabihi dinahu hatta wasala zalika ila alazara fi khidrihinna fa'alimnahu khalisan yana nihin cewa annabi alayhi salatu wassalam ya zo su ai a tsarin su a dabi'ar su ƴan mata kullun a cikin gida suke a lalbaba su huta to ana cewa ku yi riko da addinin ƴan mata ma'ana addinin da ya zo wanda zan saboda ya watsa ilimi har sai da wanda suke cikin gida ma ƴan mata da basu huta sun san komai akan sha'anin shi saboda ya watsa ilimin shi summa na shaba qad azama Allahul mu'minu an ya'lamu zuriyatum haqiqatal iman yace sannan sai ya jima hakika Allah ya lazumta ma mummune hakika na imani ko anfusakum ahlikum nara yace dukkan wani mummuni wajibi ne karantar da diyan shi tun daga yarintar su tsantsar addini da tsantsar imani da abin da ya lazumce su na farilla bai kamata ba a ce yaranka wanda suke da matsayin ka na dalibi ko matsayin ka na malami a ce yaranka bakka da lokacin da yake karantar da su tauhidin su ka samu lokacin ko bakka da lokacin sauran ilimin muka tauhidi aqida wajibi ne a gare ka yace wala ilmu itiradul mulhidin ka sanar da shi hayya san itiradi na masu ilhadi wala shubahi za'igina ko shubha ta karkatattu in ya huta da wata shubha ta ƴan shi'a suna watsawa da wasu bid'o'i ana watsaya yana da makariya li anna aljidal fihi rubama awrasa shakkan saboda jidali a cikin wannan so da yawa zai sama mutun shakku shi ko sha'anin tauhidi shiga shakkun ma cikin zuciya zai hudda mutun ga musuluncin gashi munafiki shakku ne yake bai ba huta yayi ba yace fa imanul azara imani na ƴan mata shine gaskatawa tsantsa wanda babu shakku a cikin ta babu wani raibu a cikin ta sabanin halin munafiki yanan yabo ne ma ake ba suka bace cewa kakka nemi ilimi ka zama cikin jahilci ka nemi addinin sahi a wani hadisi ta alaikum bi dinil ajais ina horon ku da addinin ruko da addinin sahi wal murtabul ladzi qala la adri sami'tu an-nas mai shakku kaga cewa ban sani ba naji mutane suna fada ba zai ayi raddi ba da cewa sun bar neman dalili ne ƴan mata ake nihi da kuma neman ƙarin ilimi wannan Ibrahim ne Khalilur Rahman ya tambaye ubangijin shi cewa ya nuna mishi matattu yadda yake rayar da matattu ya tambaye shi ne saboda ya samu ƙarin nutsuwa ta imani kuma da ilimi akan abun ba shakku yake akan abun ba wannan gaya ce da ƙarshe akan abun da ya kawo zuwa ga Ibn Umar kuka akan mamaci da ma wani wannan ana cewa Allah jikan Abdurrahman abin da yake nihi arada rasul annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nihi khilafu ma zahaba ilayhi ibn umar sabanin abin da ibn umar ya tahi ana rawaitowa wannan tawili dogon bayani da ya kawo akan wannan mas'ala babi na goma ne muke zo babu alama wahala ke kaita nan gurin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Qulla babu yace babu salatin nisa'i ma ar-rijal fil kusuf yace Bukhari yana nuni ne zuwa ga wannan radi ga magana wanda suka tahi cewa mata su bazu salati sallar wannan ba sallar kusufi ba sai sallah dai dai ku a gida wannan ra'ayi ne da aka ciro shi daga Sufyan al-Sauri da wasu daga cikin malaman Kufa sai kamar yadda muka gani cikin mudawwana yazo cewa da nassin cewa tusallil mar'a fi baitiha wa tukhrijul mutajalla mace zata yi sallah a cikin ɗakin ta amma tsohuwa jagob ita zata iya hutawa haka ya kama gana Shafi'i nan gurin Az-Zaini ibn al-Munayyir yake cewa al-Imam al-Hafiz ibn al-Mulakkin ibn al-Battal kai yayi hujja akan halaccin huta mata zuwa ga masallaci ga sallar kusufi yayi hujja da wannan hadisin cewa halacci akan hutan mata yace amma wannan akwai nazari akan cikin wannan sai dai tana yiwa yayi hujja da wasu hadisan daban da suka taho amma ba su wannan ba saboda me yasa wannan ita huta ce ta ibada ba za a yi hujja da ita ba akan halaccin hutar su babu na 11 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu man ahabba al-ataqa fi kusufi shamsi baban dake bayanin wanda ya san wanda yake san ayi yantarwa a cikin sallar kishifewa al-Imam al-Bukhari ce hadisi na 1054 haddathana Rabi'u ibn Yahya haddathana Za'ida an Hisham an Fatima an Asma'u qala take cewa laqad amara annabi sallallahu alaihi wasallam bil ataqati fi kusufi shamsi haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yantawa a cikin kusufi shams a cikin wannan hadisin yace wala shakka anna rabb jalla jalalu ibn al-mulakin yace babu shakku Allah madaukin sarki yana tsoratar da bayan shi da abin da ya ga dama na ayoyin shi saboda dan sa samu kusanci zuwa ga Allah da ayyuka na gari kamar sallah da yantawa da sarka haqiqa yazo cikin wani hadisi cewa wanda ke yantar da mummuni yana yantar da kai daga wuta wanda har yake cewa kowace gaba ta kaka yantar da shi ana yantar da gabaka daga wuta sai Allah ya gama yantarwa da sarka a cikin alqur'ani fakura qabawu da amfi yomin zima su gaba wa bi amalil birr kulluha kuma ya gama da ayyuka na alkhair dukkan ayyuka na alkhairi da su ake tunkude bala'i na Allah da uquba da musiba in tazo to sai ya dace ya cancanta ayi yantawa a lokacin da aka ga wannan rana ta kishife ko wata ya kishife saboda a samu kowane nau'i na ibada ya zamana a wannan aya da Allah nuna mana an samu an yi abin nan an yi aiki da shi Al-Imam al-Qustalani rahimahullahu ta'ala yake cewa walamma kana ashaddu ma yataqawwa min at-takhawif an-nar ja'an nadu bi a'la shay'in yataqabihi an-nar yayin da ya zamana a mafi girman abin da ake jin tsoro a kusufi shine wuta azabar wuta to sai aka yi umarni da cewa a yantar ayi aikin da yana yantar mutun daga wuta shine yantar da mummuna yantar da mummuni shine cewa duk gabar da ka yantar an yantar kai ma gabarka faman lam yakdir ala zalika to wanda bai samu iko akan wannan fali amal bil hadis al am yayi aiki da hadisi am wa huwa shine ittaqun nar wa la bishiki tamra ku ji tsoron wuta koda da tsagen dabino ne da dukkan wasu ayyuka na alkhairi matukar mutun yana da iko ba sai yantar wakin bai zamana yana duk abin da yake da iko na ayyukan alkhairi sai yayi amfani da su a wannan lokacin da aka samu kusufi babu na 12 al-Imam yake cewa babu salatul kusufi fil masjid baban dake bayanin sallar kusufi a cikin masallaci hadisi na 1055 daidai al-Imam yake cewa haddathana Isma'il haddathani Malik an yahay ibn Sa'id an amarta binta Abdurrahman anin nabi sallallahu alaihi wasallam yahudiyatan ja'at wa tabba yahuda tazo tasaluha tana tambaye ta faqala tace azakillahu min azabil qabri Allah kiyaye ki daga azabul qabri ta bata kyauta ne fasalat Aisha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Aisha ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayu azabu nasu fi quburihim shin ana ma mutane azaba cikin kaburburan su faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a izan billahi min zalik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina mai neman tsari game da wannan summa rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata ga dacin markaban fa kasabat ash-shams wata rana wata sahiya annabi ya hau abun hawa shi sai rana take shi faraja aduhan ya komo da wallaha famarra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina zahraniyil hujari sai annabi ya wuce ta gaban dakunan shi summa qama fa salla yayi tsaye yayi salla wa qaman nasu ra'a hu mutane suka yi tsaye bayan shi summa qama qiyaman dawila yayi tsayuwa mai tsawo har zuwa dogon hadisin da muka yi ta maimaita summa sarafa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masha Allah an yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahiye shi kuma ya faɗa abinda Allah ya kadarta ya faɗa summa amarahum an yata'awwazu min azabil qabri sannan ya umarce su cewa su nemi tsari daga azabar qabri hadisin dukan su guda biyu sun gabata sun wuce a cikin baban kanshi da muke magana nan al-imam al-hafiz ibn hajar ke cewa sahha anna sunnata fi salatil kusufi an tusalla fil masjid ya inganta cewa sallar kusufi shine a sallace ta a cikin masallaci a sallace ta cikin masallaci walaula zalika alkana salatu fi sahara ajdaru bi ru'yati al-injila dan ba sunna ta zo da haka ba da hai a ce yahi dacewa a sallace ta a cikin sahara dan saboda an hi ganin lokacin da rana ta yayi a cikin sahara shine daidai da yadda ba wanda zai ce ko wani bayani kamar misali yanzu in daidai hutan wata ne gab ta huto wanda suke cikin birni ba a daji ba suna ta salatul kusuf hatta yayi ma ba su san ba musu da labarin cewa ta yayi da yace sahara da haka inda hankali za a sa sahara zan mu ce ta kamata amma da ke sunna ta zo haka ya kamata a yi cewa cikin masallaci kaga abin da ke nuna cewa sallamawa idan nasi ya inganta hankali bai shigowa a hankalin mu da haka zan mu ce ya kamata in ji bin hajar amma da ke sunna ta tabbata babu abin da za a ce kamar yanzu wanda ke cikin Lagos an sun yi suna kusufi daidai hutawar rana ina za su ga ko gariruwa da ake da manyan bainaye ba yadda za a yi su gani ta yayi ko bata yayi bai dai in wasu za a tura an ce in ta yayi kuwa mun waya ba wanda zai iya gani amma da yake sunna ta zo da cewa hakan kin za a yi babu wani wanda zai ja babu na 13 al-imam rahimahullahu ta'ala al-bukhari yake cewa babu la tankasu shamsu limawti ahadin wala li hayatihi baban dake bayanin cewa rana ba take sifiya saboda mutuwar wani ko saboda rayuwar shi yace rawahu abubakar ta wal mugira wa abu musa ibn abbas wa ibn umar radiyallahu anhu hadisi akan wannan duka wannan sahabban suka rawaito shi sai kawo hadisi na 57 haddathana musaddad inja al-imam al-bukhari haddathana yahya an isma'il qala haddathani qais ana abi mas'ud qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ash-shamsu wal qamaru la yankasifani limawti ahadin wala li hayati rana da wuta ba su kisifiya saboda mutuwa wani ko rayuwar shi walakinnahuma ayatan min ayati Allah sai dai ayoyi ne daga ayoyin Allah fa iza ra'aytumuhuma fasallu idan kuka gansu ku yi sallah hadisi na gaba inja al-imam al-bukhari haddathana abdullah ibn muhammad muna ta jin duk in zan mu je sabon hadisi ya mun ce al-imam al-bukhari yace dan saboda baka zo ba kawai ka dauki littafi ko na bukhari ko na sunan muslim ko sahih muslim ko sunan abi daud kawai ka ce haddathana abdullah ibn muhammad haddathana hisham la dole he ka ce qala fulan dan saboda kai ba kai baba kana cewa haddathana fulan kariya ce hadisi na 57:8 al-imam yake cewa haddathana abdullah ibn muhammad qala haddathana hisham اخبرنا ما امر ان الزهري وهشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت تكي جو خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا تاكي سفي ا زمانن منزل الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس النبي صلى الله عليه وسلم يتاشي صلى ده متاني فاضال القراءه يتصويت القراءه ثم اضال ثم ركع سنن يي ركوع حز زوا قرشن حديثن دي ده شيني ميكي تميميتا يتي ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لهاته rana da wata ba su kisfiya saboda mutuwa wani ko rayuwar shi sai dai ayoyi ne daga ayin Allah yake nuna ma bayan shi yadda ya ga dama idan ko ga wannan ku zabura ku hurgita zuwa ga sallah yace amma hadisin abubakara ya gabata cikin harkon salatul kusuf hadisin mugira yana cikin wannan baban hadisin abi musa zai zo nan gaba insha Allah da baban dake bayan shi hadisin ibnu abbas ya gabata a cikin babu salatul kusuf jama'a hadisin ibnu umar ya ambace shi a cikin harkon kitabu salatul kusuf shine yake cewa rawahu abubakar wal mugira wa abu musa ibnu abbas ibnu umar radiyallahu anhu duka ya kawo su cikin sahihin shi sai ya takaice ba sai ya kara maimaito su ba wa qadara wa hazal kalamu ghayru haula wannan akwai wanda ma suka rawaito nassun wannan hadisin banda wannan sahabe da ya zanu bukhari kanshi ya kawo ruwaya daga hadisin abi mas'ud ta hanya urwa daga aisha Allah ya rada ita ma wannan ya kawo wasu daga cikin wanda hadisin ya tabbata daga gare su ne الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى أتكلم وانا بابي كي تيوا لما كانت الجاهلية عندما تانا الجاهلية سيكسن تيسنا قدري أزوتي يسي رانات قوة تاسنا كيش في أصاب الدمتو ووانو ببام متن كما ماسو إلمن تورارو أمبوغن قصا سنا غنين تيوا سنا دا تاسيري تورارو سنا دا تاسيري أتكلم دوني أنان تامو دا جيوا دا جتكين كاهوري سن قدري تيوانا سبا دا كسن تيوا سسوني مفي جلمان أبوبوا ماسا حسكي رانا دا واتا to sai wannan ya kai zuwa ga wasu har sun wuce gona da iri suna bauta musu to annabi sai yake bance su da zikiri da ambato sallallahu alaihi wasallam dan yayi nuni akan cewa darajar su bata kai wannan ba dan saboda abin da ke bujuro musu nana kasa da kuma tahiyya hasken nasu wanda dalilin wannan suke girmama su da jahiliya da masu ilimin duba suna girmama rana da wata dan saboda dalilin wannan to Allah ya kaddarta musu kusufi dan ya nuna muku cewa su ma bayu ne na Allah ba su musu cancanci a bauta musu ba nan yana cewa a cikin sunan al-arba'a wala li hayatihi ba'in haka saboda mutuwar shi duk da cewa cikin hadisi bai zo ba cewa jahiliya suna cewa ana kusufi saboda rayuwar wani sai dai wannan ya kawo shi ne ta huskar gama hukunci gabaki daya ma'ana bayyaiwa kusufi ko ta dan rayuwar wani ko dan saboda mutuwar wani ta kowane bangaren gabaki daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore babu na 15 ne mutum shi na shahudu babu na shahudu al-Imam al-Bukhari ke cewa babu zikiri fil kusufi baban dake bayanin zikiri cikin kusufi ba hadisi na 1059 al-Imam ke cewa haddathana Muhammad ibn al-Ala حدثنا أبو أسامة عن بريدة بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال كي خسفت الشمس رانا تاكيس في فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزئا النبي صلى الله عليه وسلم يتاشى أهرجيك يخسى أن تكون الساعة ينصورا أتي كياما أتي ما زت تاشى فأتى المسجد يزو مسلا أتي فصلى بأدول كياما يسلى دم في سوان سيوا وركوء دم في سوان ركوء دا سجدة أتي ما رأيته قد بيفعله وانتبع جنيد ليبا يلمو أنه wa qala yake cewa hazil ayatu rusuluha la wannan ayoyi ne Allah yake aikowa la takunu limauti hadin wala li hayati bisu kasance saboda mutuwar wani ko rayuwar shi walakin yukhawifu Allah biha ibadahu sai dai Allah yana tsoratar da abin nan yana tsoratar da bayin shi fa idza ra'aytum shay'an idan kun ga wani abu min zalika daga cikin wannan fafza'u ila zikrihi to ku hurgita zuwa ga zikirin Allah wa du'a'ihi da kuma roƙon Allah wastighfarihi da istighfarin Allah nan gurin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar Allah mashi rahama yake cewa a nan gurin iskalin da zan mu kawo mu nura da kyau cewa ya kasha an takunu sa'a annabi yana jin tsoran kisufewar ranan da akai ka a jima kiyama ce za ta tashi iskalin da za a kawo nan cewa tashin al-kiyama yana da muqaddima ta nashi kamar samun fatahun gariruwa da kuma samun khalifofi da hutawar khawarij da hutawar rana daga yammata da hutawar dabba da dujal da hayaki duka wannan muqaddimat ne wanda an san cewa sai an yi su da kiyama za ta faru ya za a yi kuma daga kisufewar rana annabi haji tsoran cewa ka aje kiyama ce za ta tashi amsar da za a bada wannan cewa kasance kissar kusufi ta yi ne kahin a sanar da annabi cewa wancan alamomin cewa kiyama sai an yi hutar da jal da hutawar kaza ya juju wa majuju hutar kaza da kaza khurujud daba kahin a sanar da annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwan ya abun nan zan mu gani kuma amsar da Imam al-Qustalani ya kawo shi ma akwai ƙari ma akan wannan amsar shi Ibn Hajar ga amsar da ya bada nan wannan da yake cewa walakin yukhawifu Allahu biha ibadahu Allah yana tsoratar da bayin shi ya dace da wadar Allah yake cewa ma nusul bil ayati illa takhawifa ban mu aiko da ayoyi ba dan komai bai sa muke aiko su sai dan tsoratarwa wa fihi nadabu ila al-istighfar cikin hadisin nan akwai mustahabbancin aje ayi istighfari lokacin da kusufi ya samu dan saboda da istighfari ake tunkuɗe bala'i da ya tunkaro al'umma wannan iskalin da al-Imam ya kawo shi Ibn Hajar shi ma al-Imam al-Qustalani ya kawo shi Allah mashi rahama sai ya ce ya bada wannan amsa ya ce shi ma tana yiwa amsa ta farko tana yiwa ya zamana kahin annabi alaihi salatu wasalam a sanar da shi wancan abubuwa ne aka ce yana jin tsoron kiyama ce za ta tashi mun ga amsar da Ibn Hajar ya bada ko mun ga tasalimiya lahiyayya wanda yazo baya da ma shine amfanin in zaka kawo sharhin magabata Allah musu rahama ka kawo ko Abu Hasini ka kawo na gabanin shi sannan wanda biyo bayan shi dan inda koi raddi ko da gyara anan zaka gani ba ka zo ba kawo zaka dauko magana akan wani hadisi ka fara da wanda yake mutaakhir jiddan a kalle ko tun daga can zaka ga abubuwan da suka faru akan shurra dan saboda shi kahin yana sharin yayi iddilai ga duk wancan da suka gabata zaga inda wani gyara yayi shi nan ibnu Imam al-Qustalani bai yarraba da wannan amsa yace ba za a yarda da wannan kissa ba saboda kissar ku sufi a ƙarshen rayuwar annabi aka yi ta alayhi salatu wassalam kuma ya gabata cewa rasuwar Ibrahim a shekara ta 10 ce aka yi ta kamar yadda labarai suka tabbatar a daidai rasuwar dan shi Ibrahim ne wannan abun ya faru annabi ya hadu wannan aka ce ya kasha an ta kuna sa'a kuma annabi ya ba mu labarin kafin shekara ta 10 ta zo ya ba da labarin alamomin tashin kiyama diyawa wanda za su faru kafin kiyama ta zo kenan a ce kafin a sanar da annabi ne wannan manyan alamomi na kiyama wannan abun ya faru ba haka bane dan a shekara ta 10 ya faru bayan ya san komai da komai an ba shi labari yace to wannan sai mu ce kawai amsar da zama bada marawaici ne yake bada misali kamar ma'ana ganin da muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ya hurgita shi tashi kamar kace tsoro yake kiyama ta tashi amma ai ba annabin bai ce ina tsoron a ce kiyama ce ta tashi ba shi ya faɗa ba zatan wani ne kenan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace in ba haka ba annabi ai ya san cewa kiyama ba ta tashi sai an samu manyan alamun wannan ko kuma marawaici shi yayi zatan cewa tsoran wannan tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsoran wannan ne yasa amma bai saba zatan shi ya zama hakikanin tsoran annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne yana tsoran kiyama ta kasance kuma shi ma wannan amsar muna ga ai kamar lahiyayya ta sha to sai yace amsar da za a bada kuma wannan abinda zan mu kyautata ma sahabi ba zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba sai yana da tabbas sahabi ba zai zo yace annabi ya tashi yayi kaza ba yana tsoron ma a ce kiyama ce zaman mujarradin tunanin shi ne kawai ya raba ma annabi wannan magana sai a ce alayhi salatu wassalam ya sanya abinda zai abku dan saboda lita'azimi sha'anul kusufi dan saboda girmama sha'anin kusufi kawai kuma ya fadakar da al'umma shi cewa idan ya abku su ma su ji tsoro sosai su hurgita su tashi zuwa ga abinnan zuwa ga zikirin Allah ma'ana duk da ya san cewa kiyama ba za ta tashi ba sai an kawo da muqaddimat kinta da kaza kinta da kaza yazo da kaza yazo amma dan ya sa al'umma cikin hurgici da razani in sun ga kusufi so zabura zuwa ga zikirin Allah da sallah sai ya nuna musu cewa yana ma tsoron a ce kiyama ce ta tashi kenan dan saboda sa musu hurgici da razani duk da shi a hakikan lamari ya san cewa ba haka ba za ta tashi sai an yi muqaddimat kinta kamar yadda Allah ya faɗa babe na 15 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu qaulil imam fi khutbati al-kusuf amma ba'd baban dake bayanin cewa liman a cikin sallar kusufi zai ce amma ba'd hadisi na 261 al-imam yake cewa wa qala abu usama haddathana hisham akhbarani fa'da akhbaratni fatima bint al-munzir ana asma'u qalat na 15 babu du'a fi al-kusuf babe na 15 ne a shirin tashi babu du'a fil khusuf baban addu'a cikin khusufi qalahu abu musa wa aisha anin nabi sallallahu alaihi wasallam da abu musa da aisha su suka hadu wannan suka kawo ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 260 daidai al-imam yake ce haddathana abu walid haddathana za'ida haddathana ziyad ibn ilaqa qala sami'tu al-mugira ibn shu'ba yaqulu naji mugira na ce in khasafati ash-shamsu yawma mata ibrahim rana ta kishife a ranar da ibrahim ya rasu dan annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nasu mutane suka ce in kasafa bi mauti ibrahim tayi kusufi ne saboda rasuwar ibrahim fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum fad'u llaha in kun gansu ku roki Allah wa salluha tayanjale ku yi sallah har abun ya yayi amma hadisin abu musa da bukhari yake nihi shine wanda ya gabata fafza'u ila zikrillahi wa du'a'i amma hadisin aisha ya gabata cikin babu sadaqati fil kusufi sannan sai koro mana hadisin Mugira ibn Shu'ba wanda muke tare da shi ya gabata a cikin farkon sallar kusufi shi ma zaburar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi akan yana nuni akan cewa ya ga kusufi ne sai tsoro ya shige shi irin tsoron da ba a taba gani ba wa fihi a cikin shi akwai cewa lam yukhbir bil ayati allati bayna dai sa'a annahu yakhsha min alamatihi lam tazhar bayanin dai da muka yi a can wanda ibn al-imam ibn al-malaki ne kawo da yace idan kun ga wannan ku zabura zuwa ga sallah wannan gaskata abinda Allah yake cewa ne cikin suratul anfal falawla azja'um ba'suna tadarru ina ma a ce lokacin da azabun ta zo musu sun kaskantar da kansu zuwa ga Allah yace yayin da ya kasance mutane ana jarabta su ne da kunci da wahala amma idan an jarabe su da azaba wannan ita kuma babu wanda zai maida ta ba wanda zai maida ta hakanan idan gargara ta zo mutun ya ga mala'iku za a amsharan shi shi ma imani ba zai amfanar da shi ba to wannan sai zamana alama ce ita kuma wanda kana da dama tsoratarwa ce wanda kana da dama akan ka gyara shine azabura aje zikirin Allah madaukin sarki nan gurin da yake cewa qalahu abu musa wa aisha nuni ne zuwa ga hadisin da fasallu wad'u kuyi sallah kuyi addu'a hadisin ibnu abbas kuma daga sai fazkurullaha wa kabbiru wa sabbihuhu wa hallilu arwaya ibnu abbas ma'ana a wajen sunan na sa'id ibn mansur yace fazkurullaha wa kabbiruhu wa sabbihuhu wa hallilu kuyi zikirin allah kuyi kabbara shi kuyi halala kuyi tasbihi wannan adaful amuni alal khas an ce zikirin allah kuma aka kawo kabbara da halala da tasbihi duk da sun shiga karkashin zikirin allah amma sai aka zaro su aka ambace su saboda muhimmancin su ta da makwabcin kamar barci babu na 16 babu qaulul al-imam fi khutbatil kusuf amma ba'd baban dake bayanin liman a cikin kusufi yace amma ba'd hadisi na 1061 وقال ابو اسامه ابو اسامه yake cewa haddathana hisham hisham ya ba mu labari qala akhbaratni fatima bint al-munzir an asma qalat take cewa in sarafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajallat ash-shams annabi sallallahu alaihi wasallam ya tahiye shi rana ta yayi fa khadaba yayi khuduba fa hamidallahi bima huwa ahluhu ya yabi Allah da abin da ya dace da shi sun makala sannan sai ce amma ba'at yace amma ba'at abu usama hadisin shi nan gurin ya gabata kamar yadda muka gani hadisai ne wannan ya kawo shi ne al-imam al-bukhari ikhtisara amma hadisin ne da mun ganshi a can baya ya kawo shi anan muktasara a takaice kuma yana cikin manhajin al-imam al-bukhari ikhtisaran wasu daga cikin hadisai a cikin shi kuma akwai zabura suwa akan cewa mustahabbi ne a cikin salatul kusuf inji ibnu hajar cewa ana yin khutuba wanda wannan kuma ya gabata a cikin babuka na sai gabata eh babu na sha nawa 17 na 17 al-imam yake cewa babu salati fi kusufil kamar babun sallah cikin kisfewar wata hadisi na 1062 al-imam yake cewa hadathana mahmud hadathana sa'id ibn amir an shu'ba an yunus an al-hasan an abi bakara qala yake cewa in kasafat shamsu ala ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam rana ta kisfe a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fasalla rak'ata ne sallah rak'a biyu hadisi na 1063 al-imam yake cewa hadathana abu ma'mar hadathana abdul waris hadathana yunus an al-hasan ibn an abi bakara yace khasafat ash-shamsu ala ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam rana ta kishife a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja yajurru rida'u sai huto yana jamma ya hinshi hattanta ha ila al-masjid ma'ana yake nuni gaugawa yake ciki ba ma tsayawa yayi shirya ba sai da ya huto zuwa ga masallaci wa sahaban nasu ilaihi mutane suka zaburo zuwa gare shi fa salla bihim rak'ata ne salla rak'a bi da su fanjalat ash-shams sai rana ta yayi wa qala yake cewa dai inna shamsa wal qamar ayatani min ayatillah wa innahuma la yakhsifani li mauti ahadin wa in ka yace wa idza kana zaka idan hakan in ya kasance fasallu wad'u kuyi sallah kuyi addu'a hatta yukusafu ma bikum har sai an yayi abin da ke tare da ku yace wa zalika annabun lin nabi sallallahu alaihi wasallam mata yuqalu lahu ibrahim wannan ko abin da yasa annabi ya faɗa haka saboda akwai dan shi da yar rasu wanda ake ce mishi ibrahim fa qala an-nasu fi zaka mutane suka faɗu wannan magana dalilin hakan kin shi yasa annabi yayi musu wannan mugun tunanin na cewa ya ta yayi ne saboda mutuwar Ibrahim amma fikin hadisin malamai sun yi sabanin kusufar shamsi ake magana can baya duka da muke ta magana kusufar shamsi ake zance yace malamai sun yi sabani cikin kusuful qamar rashin ana mishi sallah a jami'i mun gabatar a hukan babi ibnu qudama yake cewa mafi yawancin malamai sun ce eh ana mishi jami'i yace na daga cikin abun mamaki magana ibnu rushd cewa ba a rawaito ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi sallar kusufil qamar duk da yawan ruwaya kuma gasu suna take wayewar ruwayo a cikin sahih bukhari yace mun gabatar ta hanyar ibnu rushd mai bidayatul mujtahid wa nihayatul muktasid ta hanyar shi annahu sallafihi yayi sallah a ciki ibnu tin yake cewa bukhari ya ambace cikin kusufil shamsi baya bai ambace ba kusufil qamar a cikin ruwaya ta asili yace ya ambace su dukkan su amma bai ambace ba rana shi ya hidacewa gami da tabu kullu baban da yayi sai da ya ambaci hadisin Abubakar cewa yayi sallah raka'a biyu ya ambata cikin hadisin Nabi kuma haka nan cewa innahuma su duka biyin ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah kuma sai yace in kun gansu kuyi kaza ya nuna hukuncin sa ɗaya ne yayi umarni da sallar kusufi kuma dalilin mu shine cewa afdalu salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafi ingancin sallar mutum a cikin ɗakin shi sai ta farilla wannan yana nunin cewa ba za a yi jam'i ga sallar kusuful qamar ba haka nan ko wani ta daga cikin nafil filu sai abinda adda kai dalili akai wata yayi kusufi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sau diyawa amma ba a turo ba cewa yayi sallar jam'i a cikin shi wala annahu da'a ila zalika bai yi kira zuwa ga haka ba mun yi bayanin hikimar da ta sa cewa cikin dare ne in aka shar'anta wata ran yayi kusufin a ƙarfe 1 a ce to sai an taro jama'a akwai takurawa daren ba a san cikin wani irin dare zai yi kusufi ba sai aka ki shar'antawa dan kawo ma al'umma sauki nan da yake cewa ku zaburu zuwa ga sallar umarni ne wanda yake mutlaka ne bai ce ba mujtami'ai ku hadu bai ce ba a yi jam'i a hadu wanda yake nunin cewa lamurran duka biyu sun yake ni ko jam'i ko ka ai jam'i nan a cike dai ba za a fahimci wannan ba amma a gama lafazin a ce yana nihin jam'i wannan itibari ne ba sahihi ba dan saboda na rana shi dai gashi can baya yace mun yi bayani kamar yadda bayani dai ya gabata akan yadda ya gabatar da dogon bayani sai babe na 17 na 18 to inda wani ya karanta mini shi me yace eh yawa to akwai abin da ya ka akwai abin da aka tsallake ne ina ga babu wajen ku babu sabbil mar'atil ma'a ala ra'asiha iza atala al-imamu al-qiyama baban da ke bayanin mace ta zuba ma kanta ruwa a cikin sallah idan liman ya tsawaita tsayuwa haka bukhari yace ya kawo shi babu wanda yake da shi ko al-imam ibn al-imam al-hafiz ibn al-mulki yace kaza tarjama law haka bukhari ya kawo wannan tarjama bai ambaci ba hadisi ko daya wannan yana nuni ne ya wadatu da hadisin da ya gabata a cikin babu salatin nisa'i ma ar-rijali fil kusufi hadisi na 2053 haka ya kawo shi kenan yake nuni cewa ya halitta in tsawuya ta yi tsawo mace ta zuba ma jikinta ruwa a cikin sallah saboda ga tan cewa ta tajallaniyal gashay wa wannan ta ma ta zubo mana kuma har na zuba ruwa a jikina bai kawo hadisi bai ya wadatu da wanda ya gabata babe na 18 babu raka'atul ula fil kusufi abwal baban da ke bayanin cewa raka'a ta farko a cikin kusufi ta yi tsawo hadisi na 2054 al-imam yake cewa al-bukhari haddathana mahmud haddathana abu ahmad haddathana sufyan an yahya an amrata bint abdurrahman an aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla bihim fi kusufi shamsi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla da su cikin kusufi shamsi arba'a raka'atin fi sajdataini raka'a guda hudu a cikin sujada biyu al-awwal na farko ta farko ta yi tsawo wannan al-imam ibn al-mulakin al-hafiz yake cewa ijma'i yayi tsaye akan cewa raka'a ta biyu a cikin ruku'u ta kasance ita ce mafi ƙasa bata kai tsawo ba game da ta farkon haka nan dunul qiyamul awwal kuma takatta kai tsayuwar farko haka nan katta kai ruku'un farko wannan ijma'i ne akan cewa qiyami da ruku'i na biyu tsayuwa da ruku'u na biyu su kasance mafi gajarta game da na farkon to malamai sun yi sabani akan tsayuwa da ruku'u na farko cikin raka'a ta biyu shin ba zai kai ba raka'a ta biyu ko kuma kwatankwacin ta zai tsaya sun yi sabani akan wannan faqala qaumun yarji'u ila al-awwal min raka'ati al-ula bal yarji'u duka wannan malamai suna bayani akan huddo mas'alar kowanne akai dai ba iskali bane a takeice dai mun san cewa na farko ya kasance yahi na wannan yahi tsawo game da na biyu na 18 ne ko a wanda muke ciki wai nan al-imam al-hafiz ibn al-mulakin ya kawo ibn al-battal a cikin wannan ibn hajar ya kawo sabanin da muka dan taba ya shunhuda shi wanda ke bayani akan cewa tsayuwar ta biyu tsayuwar ruku'un wancan na biyu da wannan wanda muka bar shi na 19 ne zamu shiga na ƙarshe babe na 19 na ƙarshe a cikin wannan kitab al-imam al-bukhari yake cewa babu al-jahr bil qira'a fil kusufi baban da ke bayanin bayyana karatu a cikin sallar kusufi bayyana karatu ake al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn mihran qala haddathana al-walid qala akhbarana ibn namir sami abin shahabu an urwa yaji ibn shahab daga urwa daga aisha yake cewa Allah rada ita jahara annabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusufi bi qira'atihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatu cikin kusufi da karatin shi fa iza faraga min qira'ati kabbara wa raka'a idan ya kari karatin shi sai kabbara ya ruku'u wa iza rafa'a min raka'ati idan ya dago daga raka'a qala sai ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu summa yu'awidul qira'ata fi salatil kusuf sannan sai koma karatu cikin sallar kusufi arba'u raka'at raka'a hudu cikin raka'a biyu cikin ruku'u biyu wa arba'u sajadat da kuma sujada guda hudu na 1066 yace wa qala al-auza'i wa ghayruhu auza'i yake cewa al-imam rahimahullah sami'tu az-zuhri naji zuhri daga urwa daga aisha Allah rada ita anna shamsa qasafat ala ahadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam rana ta kishi fi azamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba'asa munadiyan bi salati jami'a ya tura mai kira yayi bayani cewa sallah ta hadu fa taqaddama fa salla arba'u raka'ati yayi wuce gabai sallah raka'a hudu fi raka'atayn cikin ruku'u biyu wa arba'u sajadat da sujada guda hudu wa akhbarani abdurrahman ibn namir sami'a bin shahab misalahu yaji ibn shahab ya hadi irin wannan qala zuhuri yake cewa ma sana'a akuka zalika dan uwanka bai aikata haka ba abdullahi ibn zubair ma salla illa raka'atayn misalahu subhi iz salla bil madina bai yi ba komai kawai sallah ya raka'a bi irin ta sallar asuba yadda yake a Madina qala ajal yace eh haka ne innahu aqda sunna ya kauce ma sunna kawai taba ahu sufyan ibn husayn yayi mutaba'a gare shi da sulaiman ibn kasir daga zuhuri cikin bayyanawa wannan shine hadisin da al-imam ya kawo rahimahullahu ta'ala al-imam ibn al-mulaqin yake cewa idan wannan ya tabbata mutane malamai sun yi sabani cikin karatu a sallar kusufi wasu jama'a suka ce za a bayyana karatun wannan ku arato shi daga Aliyu kuma haka Abu Yusuf ya faɗa da Muhammad da Ahmad da Ishaqa Tirmizi haka ya hikaito daga Malik suka yi hujja da hadisin Sufyan da Ibn Namir daga Zuhuri wasu jama'a suka ce boye karatu za a yi wannan ku ra'ayin an rawaito shi daga Usman ibn Affan da Ibn Mas'ud da Ibn Abbas kuma shine ra'ayin al-Imam Malik da Lais da malaman Kufa da al-Imam Shafi'i su kuma sun yi hujja da hadisin Ibn Abbas wanda ya gabata cewa fa qara'a qira'atan dawila nahwan min suratul baqara kwatankwacin suratul baqara yayi nunin cewa da ya bayyana ba sun shiga kirrado ba kawai sai sura kaza ya karanta in har ake cewa yayi doguwar tsayuwa kamar baqara ko kamar ali imran yayi nuna ba a bayyana akai ba da a bayyana kawai za a yi karanta kaza amma hadisin Sufyan ibn Husayn da Abdurrahman ibn Namir da Sulaiman ibn Kasir dukkan su suna da rauni a cikin ruwaya su daga Zuhuri abinda Bukhari ya rawaito daga ya koro daga ruwaya Auza'i daga Ibn Shihab bai ambaci ba bayyanawa ma yurid abinda zai maida ruwaya ta Ibn Abi Namir wanda an bayyana fa yabqa sai yayi sau'i zamna hadisin Sulaiman da Sufyan ba hujja bane dan saboda suna da rauni ruwaya su daga Zuhuri balle ma ruwaya su ta ci karo daga ruwaya Ibn Abbas da Aisha da Samura amma hadisin Aisha ibn Ishaq ya rawaito shi daga Hisham ibn Urwa da Abdullah ibn Abi Salma daga Urwa daga Aisha ke cewa rana ta kishi fi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto yayi sallah da mutane ya tsawaita karatu na kirdadan karatun shi ya karanta da suratul baqara yayi sujada sannan ya tashi na kirdadan karatun shi ya karanta da Ali Imran ya gabata kuma wanda suka saba mata sai a doka a ce ma khusuful qamar ake magana nan khusuful qamar take magana amma hadisin Ibn Abbas Ibn Lahiya ya rawaito shi daga Yazid ibn Abi Habib daga Ikrama daga Ibn Abbas yace na kasance a dabarar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi kusufi yace ban ji ba ko harafi daya a cikin karatun da yake yi kaga ya nuna in bai ji ko harafi daya ba a bayyana yace bai ji ba ko harafi daya amma hadisin Samura Sa'alabat ibn Abbad ya rawaito shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah kusufi tare da mu mu ji ba ko sauti daya tare da shi ashabu sunan sun rawaito da wanda Tirmizi ya inganta shi da Ibn Hibban da Hakim Ibn Hazm ya saba musu ya raunana shi wannan hadisi Ibn Hazm a cikin Al-Muhalla ya ce la yasihu li annahu lam yaruhi illa Sa'alabat ibn Abbad al-Abdi wa huwa majhul haka yayi itiradi Zahabi ya mushi itiradi ya huto akan shi ma cewa Sa'alaba majhul ne yayi raddi a gare shi amma Ibn al-Qassar yake cewa an naqalto sirri a cikin salatul kusuf malaman Madina gabaki daya salafan an khalaf muttasil yace walau ta'aradat al-hadith al-baqi hadith ibn Abbas da hadisan sun ci karo da shiduna to hadisin Ibn Abbas zai tsaya shine hujja Khattabi rahimahullahu ta'ala yake cewa mazhabin Shafi'i shine bayyanawa ake da ita kuma haka Ibn al-Munzir yake fada da yake cewa akhda sunna ya kuskure ma sunna hujja ne ga Imam Malik da Shafi'i cewa sunna shine raka'a hudu cikin raka'a biyu wannan kuma wannan bayani ya gabata a gare shi me yasa dan saboda gashi ya ce wani an ce raka'a biyu yake yin ta kamar sallar asuba amma babban sahabi ya ce ya kuskure ma sunna duk da dan uwan shi ne ya mushi hujja cewa dan uwanka ko ba haka ba yake yace ko da yana dan uwana kawai ya kuskure ma sunnar ma'aiki ne alaihi salatu wassalam Al-Imam Al-Hafiz yake cewa wa qala al-a'immas salasa malamai guda uku suke cewa yusarru fi shamsi wajharu fil qamari a cikin kamar salloli kenan na yau da gobe kamar sallolin munafil filmin na yau da gobe za a mata mu'amala suka tahi akan cewa za a sirranta a ta kusufil shamsi amma a kusufil qamar a bayyana karatu Shafi'i yayi hujja da magana Ibn Abbas cewa aka karanta kwatan kwacin suratul Baqara kamar da muka fada an yi amfani da taqdiri ma'ana a'immas salasa a hudda al-Imam Shafi'i cikin al-a'immal arba'a shi ya tahi akan sabanin abin da suka tahi kamar yadda dai aka ka bayani al-Imam al-Hafiz Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullahu ta'ami ahkamul Qur'an yace al-jahru indi aula li'annaha salatun jami'a yunadalaha wa yukhdabu fa ashbahat al-id wal istisqa al-Imam ya tahi Ibn al-Arabi yace ni a gani na a bayyana ta shi ya hidacewa saboda sallah ce wanda ake kira kuma ana fuduba da ita tayi kama da sallar Idi duk da rana ake ta Idi ai da rana ce amma ba ai kiya sun taba da sauran nafilu bayyana ta ake to Ibn al-Arabi da yana tare da mu dan Malikiya ne wanda suka ba Malikiya kariya Allah mushi rahama yana cikin manyan manyan malaman da suka ma addinin musulunci hidima ya rasu shekara ta 500 da wani Abu rahimahullahu ta'ala Khatima al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar zai mana talkhisin abin da ya gabata na hadisi kamar yadda ya saba karshen kowane kitab yace ishtamala abwabul kusufi ala 40 hadisan sabihi wannan kitabul kusufi ya tattaro hadisi 40 nisfuha mawsulun wa nisfuha mu'allaq 20 mawsul ne 20 mu'allaq ne wanda aka maimaita a cikin shi da abin da ya wuce na abin nan na hadisi hadisi 32 tsantsar hadisin da kawai a salatul kusuf ake samun shi guda 8 ne wanda muslim ya dace da bukhari wajen huddo su dukkan su sai hadisin abi bakara da hadisin asma cikin itaqa da hadisin amra daga aisha adwal mai tsawo wanda an huri ya huddo asalin shi amma bai huddo shi ba kuma cikin shi akwai al asar wanda aka kawo daga sahabbai da tabi'ai guda 5 kawai cikin su akwai asar na abdullahi ibn zubayr da akwai asar na urwa da yayi kuskurantar da shi yace yayi kuskure su wannan mausulai ne da sanadin su ya kawo su daga wani daga wani daga wani zuwa gare su amma sauran ya kawo su mu'allaq kawai cewa wani ya ce kaza dan zan mu takaita wannan shine karshen kitabu salatul kusuf inda zan mu tashi babu na kitabi na 17 kitabu sujudul qur'an abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara Allah arzuta mu da ikhlasi da kuma karbawa shi